waɗansu mutane da suka kai 50 dauke da manyan bindigogi ne inji mutanen garin Kwandamo a cikin karamar hukumar mulkin Illela ta jihar Sokoto dake kan iyaka da birnin Kwandin jamhuriyar Niger suka afkama mutanen garin da basu ji basu gani ba inda suka share kusan awa biyu suna ruwan harsasai a cikin garin domin tadda kura da fargita jama'a garin na Kwandamo kamin su afkama wani bawan Allah da suka sassare da addaye suka ma ibi wani sassa na namun cikin sa bayan sun yi talibin sa ba tare samun nasara ba
inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da yake dai abin da ya faru tsakanin mu nan ga Kwandamo da sauran wa'anda suka kawo mana doke kaman yan bangangari an yi ruwan wuta sama ga awa guda ana ba da wuta abin da ma mutane ka hadin duk an kashe mutanen da suka hito garin to Allah ya tsare dai ba wanda ya an kashe illa mutum bi kwanan sa ya kare mahaifi na shi na daga ciki Allah ya ji kanshi Allah shi masa rahama
zuwa wannan lokaci ne kamar na dare a bayan
misalin karfe 3 da minti 12 suka shigo suka kare karfe 4 saura minti 8
to kamar an lura yalla da yawan mutanen da sun kan saka kuma ko a kasa suka toko kumbe sababura
to gaskiya Allah mutanen sun taho da mashukka daga baya wasu ka doko doke suka kawo musu wa'anda suka doko wasu bayan Allah daga gari mai ruwa suka kawo musu doke kusan suna da kai kusan mutum 50 wa'anda suka zo nan garin Kwandamo
kuma bindigogin da kuka je suna halbi ya kuka je bindigogin
to tsakani da Allah bindigogin mu dai duka tsakani da Allah ba mu san irin wa'annan bindigogi ba saboda kowace tashin ta daban yake in Allah ya so sama ga bindiga dai mai kuka daban-daban zai kai bindiga kaman kala takwas ko wace iri kukanta daban yake akwai wanda aka take ga kasa saboda shi wannan wanda rayuwa ta kare dai gaskiya sun yi mai hawana da sunan su kashe shi saboda shiga biyu sun kai mai ba same shi ba ni an zaka gida na nima ba a same ni ba
daya daga cikin mutanen garin ya ce yana da tawo hukumomin su a giza musu kasancewa a kowane dare a wannan karamar hukumar mulki ta Illela sai an dauke wani ko wata ko an kaiwa wani gari hari ko an kashe wani ko wata ko an yi garkuwa da mutane sai an biya kudaden fansa
muna fatan hukuma ta dauka mana mataki mu kuma mu ƙara ba ta goyon baya game da wannan al'amari da ya faru
kuna son a ba ku makamai kuka so ko a kawo muku jami'an tsaro ne na kuka son hukuma ta yi muku
jami'an tsaro dai muka son hukuma ta kawo mana
jin kadan bayan ya dawo daga wurin ta'ziyar mutane biyu da aka kashe a garin Kwandamo tunda maharan sun hadu da daya daga cikin yan bangan garin bayan sun kashe wannan magidancin da suka sassare wanda shi ma suka kashe shi shugaban karamar hukumar mulkin Illela honorable engineer Aliyu Salihu ya yi mini wannan bayanin
kuma sha Allah alhamdulillah sako na farko dai ina ma al'umma musulmi da kuma mutanen karamar hukumar mulkin Illela jaji bisa ga abubuwan da ke faruwa na salwantar rayuwa ne musu jaji da fatan Allah suka riga mu gaskiya gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya ƙara tsare mu kuma Allah ya ƙara kawo mana dauki kira na ga al'umma in har irin waɗannan abubuwan na faruwa yana da kyau su rinka ba mu labarin bako ya shigo ko kuma an ga wata bako fuska wannan aiki ne na kowa kuma aiki ne na al'umma in matukar al'umma ba su ba da goyon baya ba to babu sadda waɗannan abubuwan za su kawo gaskiya ko jiya wallahi ina tare da shugaban tsaro shi commissioner Colonel Moyi kuma ina tare da mataimakin gwamna wallahi musamman akan harkar lalurar nan ta tsaro jiya
yanzu cikin wannan hali ne ne kuke jira jama'a su yi a garuruwan su kan wata kila gudunmuwa ta hukuma ta kai gare su
alhamdulillah shi gwamnatin jihar Sokoto tsakani da Allah yana iya yin shi abu ne wanda ba wai na gwamna bane ba ko mu ba namu bane ba aiki ne na federal government amma dai alhamdulillah shi gwamnati yana iya yana shi mu ma muna iya namu ba mu kwana duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira jami'an tsaro domin su kawo dake saboda kani na kira ga al'umma kowa ya tashi kowa ya hoki iya inda yake kuma mai hoki gida ne hoki mai hoki unguwa ta hoki mai hoki gari ne hoki don haka kowa ya tashi yanzu harkar tsaro ta zama kowa
su dai maharan sai da suka dauki ke wani bawan Allah daga gari mai ruwa kamin su afkawa garin Kwandamo bayan kwana guda da ya gabata waɗansu maharan sun kai hari a garin Sunani inda suka dauki wani bawan Allah Haruna Mamman ba kwana birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.